أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله حق قدره ومقدار العظيم. الحمد لله يوم من جمعة كنن شاء sha takwas kenan, ina ganin ga watan Shawwal hijira ta 1444, wanda ya daidai da 28 ga wata na hudu, takwas na sha takwas ko takwas yawa takwas haka sati guda da sallah, takwas ga watan Shawwal yawa, wanda ya daidai da 28 ga wata na hudu miladiya ta 2023. Muna dada yi wa Allah tabaraka taala godiya da ya sake dawo da mu, amma mu alƙaunata ta mu wato zawiyar mu, zawiyar Sheikh Malam Marwan radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu rahmatan wasi'a, inda za mu ci gaba da karatun littafin Shifa'i bi ta'rifi hukmul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. In ba manta ba, mun tsaya muna cikin fasali na hudu cikin wannan juz'i na biyu, inda ke bayani bisa kan kayfiyatus salati alaihi wa taslim, yanda ake yin salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam da gaisuwa. To ya ci gaba da ya koro bayani daki-daki tun irin tambayar da aka yi wa ma'aji sallallahu alaihi wasallam, yaya zamu yi salati gare ka, yake bayani har ya zuwa irin salatan da sahabbai suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da sauransu. Wannan duka dai muna iya daukan darasi na cewa salatin nan daman Allah tabaraka ta'ala ya wa mu'minai umarni da su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah yawa mu'minai da su yi umarni da su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati. An bar wannan abubuwan da muka koro yana nuna cewa al'amru fi sa'a, cikin akwai yalwa cikin lamarin, ba kamar yanda wa'an suke zato bane ba, kawai sai salati irin na kaza shi kadai ne salati, wannan kuskure ne. Hujja gashi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shahararru ga su, kowanne yana zuwa da irin salati nashi. Za mu ci gaba ma a cikin waɗanda ba sahabban ba, wanda suka rawaito ga abin da suke cewa. Wa an Wuhayb ibn Wardi annahu kana yaqulu fi du'ahi, an rawaito daga Wuhayb dan Wardi cewa shi ya kasance yana cewa a cikin addu'an da yake, Allahumma أعطي محمدا أفضل ما سألك لنفسه، وأعطي محمدا أفضل ما سألك له أحد من خلقك، وأعطي محمدا أفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة. هنا توا شكا دعاء ديكي يا الله كبير وأني محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما سألك لنفسه، ما في فيسن أبن ديرو كما كنشي يرو كشيغ كنشي، وأعطي محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما سألك له أحد من خلقك. Kabewa annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi mafi fiye da abinda duk wani mai addu'a wanda ya roƙa mai wani abu akan shi daga cikin halittarka, ka bashi abinda yayi duk wani abinda ma wani abu daga cikin wani abinda wani ya roƙa daga cikin halittarka ya roƙan masa, Allah ka bashi yadda wannan wa azi Muhammad afdala ma anta mas'ulun lahu ila min kiyama, yace kai ka baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafificin abinda kai abin roƙo ne ga wannan abin har ya zuwa ranar tashin kiyama, duk wani abin da za a roƙe ka shi Allah ka baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam mafificin shi, mafifici daga duk abin da za a roƙe ka Allah ka baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam, duk wani alheri da za a roƙe ka Allah ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka bashi abin da yake wannan. Mamaki gashi an kawo wannan duk cikin jerin salatoci ne na annabi sallallahu alaihi wasallam, da mu shi salatin da aka ce kai ba hon da ke ba annabi sallallahu alaihi wasallam salati, sai dai addu'a ce shi Allah yi, Allah kadai ya san yanda zai ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati. To wannan ma shi aka sanyo shi cikin zirin salate ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ibn mas'ud annabi kana yaqulu haka aka rawaito daga abdullahi dan mas'ud yadala ta mata gari shi ya kasance yana cewa idza sallaitum ala annabi sallallahu alaihi wasallam fa asinu salata alayhi in kuka tashi yin salati wa annabi tsaya da mutu Allah ta mata gari shi to ku kyauta ta salati a gari shi fa innakum la tadruna la alla zalika yu'radu alayhi domin ku ku sani ba tayi wannan ya ana bujiro masa shi yana hadin wannan ne akan su da mun da kai sun wadi wani abu na lahira ko abin da ke da alaka da wani abu na gaibi to ka san da cewa sun yi baki suna da labari ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da su abin ne ba wai hasashe ne suke ba to haka kuma da wani sun yahuda cikin wata wani salati wani hadisi cewa ana bujiro mishi da salatin da ake mai amma mai salatin wane ne dan wane yake salati gare ki koke yake ta yake sallama gare ka wa qulu kuce allahumma ij'al salawatika wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin kuce ya allah ka sanya salatanka da rahmaka da albarkatocinka afsa shugaban manzani wa imamil muttaqina kuma jagora masu jin tsoron allah wa khatimin nabiyina cika miki annabawa muhammad shine mai suna muhammad sallallahu alaihi wasallam abdika wa rasulika bawanka kuma aikinka imamul khairi wanda ke shine jagoran alheri wa qaidul khairi imami shine dai jagora ko limamu alheri wa qaidul khairi jagora na alheri wa rasulir rahmati manzo kuma aiki na rahama allahumma ab'athu maqaman yaqdithu fi al-awwalun wal-akhiruna ya allah ka tashe shi maqamin da mutanen warko da mutanen karshe za su rika kwadayin masa wannan makamin wato kowa za su rika cewa kowa ma yaji ina ma a ce shine a wannan waje saboda tsadan wajen Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim ya Allah kai salati a usa annabi Muhammadu kai salati a usa ala annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaman da kai salati a usa annabi Ibrahim innaka Hamidul Majid lalle kai Allah Hamidul abun godewa ne Majidun mai girma Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Allah kai albarka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama barakta ala Ibrahim kaman da kai albarka a sa annabi Ibrahim innaka Hamidul Majid lalle kai Allah Hamidul abun godewa ne Majid mai girma ne wa ma yu'tharu min tatwil salati wa taksir sana'i an ahli baiti wa ghairihim kaseerun al-qadi ya race abinda aka rawaito mai usaru kenan abinda aka rawaito na daga tsawaita salati da yawaita yabo wanda aka rawaito daga ahlul baiti wa ghairihim da wasun su ma kaseerun yana da yawa wa qawluhu wa salamu kama ullimtum da manzo sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi ya za mu salati yace gashi ne za ku cewa sai yace wa salam ita kuma gaisuwan nan kamar yadda kuka sani ne huwa ma allamahum fi tashahhudi min qawli assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salim yace shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu a cikin karatun tahiyya daga fadarsa wanda ake yi a cikin karatun tahiyya da ake cewa assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh abin ta Allah ya tabbata gare ka ya annabi ya kai wannan annabin da rahama Allah da albarakat da agwa barakatu da albarakatun sa assalamu alayna wa ala ibadillahi salim aminta Allah ya tabbata gare mu kuma ya tabbata amsa bayan Allah na gani wannan shine wassalamu kama ullimtum sallaman nan ko gaisuwan nan wanda aka ce kuma sallimu taslima sallimu ya allazina inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallu alayhi wa sallimu taslima kin to shine wannan wa fi tashahhud ali radiyallahu anhu ya zo a cikin tahiyya kuma wanda sai na ali karantar da ita wanda aka rawaito da sayyidina Ali cikin ta yana cewa assalamu ala nabiyillahi assalamu ala anbiya'illahi wa rusuli assalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala muhammad ibn abdillah assalamu alaina wa ala almu'minina wal mu'minati man ghaba minhu wa man shahid allahumma ighfir li muhammad wa taqabbal shafa'atahu wa ighfir li ahli baiti wa ighfir li wa li walidayhi wa ma walada warhamhuma الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته wannan shine cikin abin da zai cikin tahiyyar da sayyidina ali ya rawaito kuma ya karantar wato cikin ta na cewa aminci Allah ya tabbata amsa annabi Allah aminci Allah ya tabbata amsa annabawan Allah da manzanninsa aminci Allah ya tabbata amsa ma'aikin Allah ya tabbata sallallahu alaihi wasallam ya tabbata amsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan abdullahi sallallahu alaihi wasallam amincin Allah ya tabbata gare mu ya tabbata amsa mu'minai maza da mu'minai mata wanda ya faku daga cikin su da wanda ya halarta Allah kai gafara wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa taqabbal shafa'atu kum ka bi cetansa wannan shi ma yayi magana bisu kan wannan rokawa annabi sallallahu alaihi wasallam gafara ce to tunda yazo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da farko Allah tabaraka wataala ya umarce shi da yi gafara wastaghfir li zambika ko wastaghfir li zambika haka Allah tabaraka wataala ce mai kani mu gafara zulmaka idza jaa nasrullahi wal fatah wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi fasaddi bi amri rabbika wastaghfirhu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wataala ce mai kani mu gafaran Allah to wannan kuma yazo cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa du kowace rana yana yiwa yana istighfari so 70 ko so 100 a watan wani to dai malama sun yi bayani istighfari ne wanda ya dace da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba istighfari bane ba neman gafara bane daga zunubai irin yanda mu muke neman gafara na zunuban mu dama shi bai aikata zunubai asalan da ma zai aikata zunubi Allah ya rage ya gafarta mai abinda zai aikata ya aikata da wanda zai aikata inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima wannan duba ma shi bane ba a da annabi sai ke cewa innahu la yughanu 'alayya da kanka wanda zai cika hadisin annabi suna ce ana mun wani ri to bayan Allah sun fassara masana sun ce ghayn anwar lillahi ghayn aghyar rihi ne na hasassake ba rihi bane ba na wani abu wanda zai rihi yasa duhu ba irin shi bane ba to wallahi ta alkenan irin wannan istighfarin Allah suna irin wannan istighfari ne mai ƙara neman ƙara matsayi ne gama kisa sallallahu alaihi wasallam to wannan ba abun fahimta kenan ba irin istighfari bane namu wa taqabbal shafa'atu Allah ka karbi cetansa kuma kai gafara da iyalan gidansa kai gafara gare ni da mahaifana aka gafara wa khilli wa liwalidayya Allah kai gafara gare ni da mahaifana da abinda kuma suka aiwa wa ma walada da abinda mahaifanna suka aiwa shi ma nan malama sun yi taliki afsa wannan zayyan da sayyidina Ali ke hudi shi ko wajen ahlus sunna sun kusan ittifaki cewa ai mahaifin shi sayyidina Ali bai ba da musulunci ya cika ba saboda haka shi ko wannan bai cika da musulunci ba bai musulunta ba ba a bai halitta a mai a nema mai gafara ba to aka ce a wannan ya faɗi wannan ne ya ce Allah kai gafara gare ni da mahaifana mahuta ce ta karantarwa wannan salatin yana faɗi ne wannan tahiyya ce wanda yake karantar da musulmi haka nan za ku cewa ba wai yana nihin da kanshi bane ba haka malama suka ce wa ma walada wa ramu ma kuma kai gafara kai shin kai gare su aminci Allah ya tabbata a gare mu ya tabbata amsa bayin Allah nagari aminci Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabin da rahama Allah da albarkatunsa جاء في هذا الحديث أن علي رضي الله عنه الدعاء للنبي بالمغفرة بالغفران يا زوج كم الحديث ده سيدنا علي رضي الله عنه الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم بالغفران دنيا من غفرة وفي حديث صلاة عليه عنه أتكلم حديث كم أن صلاة وتوأجريش كمان زال صلى الله عليه وسلم عنه ده ده يروى توأجريش a koko da aka yi tura gare shi sai na Ali aidan har wayo ko ma sabon zance kalu kablu da yazo gabani haka kenan ya yana cewa addu'a'u lahu birrahma addu'a'u lahu birrahma a addu'an da ake yi wa ake yi wa manzon sallallahu alaihi wasallam da rahama ne Allah ya kara masa rahama kenan wallahi ati fi ghairihi min alhadisi almarfu'ati alma'rufa amma wannan bai zo ba a cikin wani wannan hadisin daga cikin hadisai wanda suke an dauka kasu an dangara su zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke al-ma'rufa wanda suke sanannu wa kada zaba abu umar ibn abdul bar ibn abdul bar shine abu umar dan abdul bar wannan sananne ne masanin hadisi ne masanin fiqh ne mai ilimi ne sosai Ibn Abdul Barr babalike ne ya an yi shi 300 hijira tana da shekara 368 ya yi wafati tana da shekara 463 kusan kalisa ya kai shekara 500 kenan yayi alheri da dama da littafai masu yawa irin su alisti ibaa alisti ab shi ma'rifi ma'rifatul asab da alisti zikar da tamhid manya manya littafai wanda duk maluma ma sun yi mamakin irin abin da yazo da shi a ciki masana hadisi ne yayi nisa a cikin sanan hadisi yana cewa wa kan zaba abu an ce ya tafi shi abu umar bin abdul bar an yi shi andalus wa gairu da wani sama ila annahu cewa shi zuwa cewa shi la yud ali nabi sallallahu alaihi wasallam rahama shi ya tafi cewa ai ba a rokawa annabi sallallahu alaihi wasallam rahama wa inna ma yud alahu bi salati wal baraka abinda ko ake roka mai salati Allah yayi salati ya mai albarka allati takhtasu bi irin wanda take kebanta da shi wa yud ali ghairihi bi rahama wal maghfira amma ana roka ma waninsa rahama da kuma gafara wa garin da kara abu muhammad bin abi zaid abu muhammad da abi zaid shi ma ambata fi salati ala nabi sallam a cikin salati wa annabi sai da mutunta Allah tabbata garin yana cewa allahumma arham muhammadan wa ala muhammadin kama tarhamta ala ibrahim wa ala ali ibrahim wannan ibnu abi zaid kenan mai ma'abutin mai risala kenan shi ya ambata ciki a cikin salatin da ya kawo yana cewa ya Allah kai jin kai wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kai jin kai abusa annabi ibrahim da kuma ala annabi ibrahim walamma yati hadha fi hadisin sahih amma wannan bai zo ba cikin hadisi wanda yake ingantacce wa hujjatu qawluhu fi salami assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatuhu wa rahmatullahi wa barakatuhu yace amma hujjar shi cikin cewa za a iya roƙa ma annabi sallallahu alaihi wasallam rahma shine abin da yazo cikin a sallama gaiso da ake ma annabi sun ana cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu kaga na an sanya rahama aminta Allah ya tabbata gairka ya kai wannan annabi da rahama Allah da albarkatocin sa kaga an zo an sa rahama ciki wannan shine karshen fasali na hudu za mu shiga fasali na biyar fasalul khamis fadilatu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fasali na biyar yana bayani ko zai bayani akan farala ta salati annabi ya da mun sallar tabbata a gare shi wa taslimi alaihi da yin sallama a gare shi wa du'a lahu da kuma addu'a gare shi farar wannan duka haddathana ahmad ibn muhammad ash-shaykh as-salih min kitabi haddathana al-qadi yunus ibn mughis haddathana abu bakr ibn muawiya haddathana an-nisa'i anba'ana suwayd ibn nasr akhbarana abdullah an hayawa ibn shuraih قال اخبرني كعب بن القمر انه سمع عبد الرحمن بن جبير مولى نافع انه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول وانا بك سند وانا هذا يزوا عبد الله بن عمرو لعل عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه يقول هنا cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا جماعة الله سياده امنت الله تبارك وتعالى غيره هنا cewa إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وصلوا عليه فإنه من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة أبلا إذا عمر إيشي ناجي من زال صلى الله عليه وسلم in kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah to ku fadi irin abin da yake fadi sannan ku yi salati a gare ni domin sha'ani da lamarin duk wanda yayin salati a gare ni so daya Allah zai mai salati 10 sannan ku roƙa min wasila domin ita wasilan nan wani matsayi ne a cikin aljanna wanda baya dacewa sai ga wani bawa daga cikin bayin Allah ina kaunar in kasance wannan bawan duk wanda ya roƙa min wasila inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ceto na ya halitta gare shi mana ceto na ya tabbata ya wajaba akan shi zai samu ceto na inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ورواه أنس بن مالك رضي الله عنه حكى أنس بن مالك يدان تبتع قريش يا رويته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سوى النبي سيادة أمت الله تبتع قريش ياتي من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات من صلى الله عليه وسلم دون دي من صلاة تو الله زي من صلاة قوما صلاة تيقرى قوما حكى kuma Allah zai sauke zai karkabe zunza shahi zunuban shi zunubi kurakuran shi guda 10 za a doka kadarjojin shi guda 10 wa fi riwayat za a doka shi malai darajojin shi guda 10 wa fi riwayat akwai a cikin wata riwaya kuma wa kataba lahu ashara hasanatin kuma za a rubuta kyakkyawan aiki guda 10 gare shi wa ana Anas bin radiyallahu anhu haywa an karbo daga Anas ya dala tabbata gare shi annu sallallahu alaihi wasallam ya karbo daga manzo Allah siya da manzo Allah tabbata gare shi annan jibril na dani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace malaika jibril ya kirawo ni fa qala sai yace man salla alayka salatan sallallahu alaihi ashran duk wanda yi muka salati Allah zai bai salati 10 wa rafa'ahu ashra darajati ko Allah zai doka kashi da daraja 10 wa min riwayat abdurrahman bin auf radiyallahu anhu daga kuma cikin riwaya ta Abdurrahman dan Auf anhu sallallahu alaihi wasallam da ya karbo daga manzo Allah tsiya da mutalla tabbata gare shi laqitu jibrila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa cikin wannan riwaya na gabu da malaika jibrila fa qala li sayyi mani inni ubashiruka anna Allah ta'ala yaqulu ni ina baka bishara cewa Allah tabaraka ta'ala Allah mulkin sarki yana cewa man sallama alayka sallamtu alayhi duk wanda ya gaishe ka zan gaishe shi wa man salla alayka sallaitu alayhi wanda yi muka salati ni ma zan mai salati walahu hakan nan kwatankwacin wannan mai riwayati abi huraira daga riwaya abu huraira wa malik ibn an aus bin hadathan hakan nan daga malik dan aus dan hadathan wa ubaidillah bin abi talha daga ubaidillah dan abi talha wa an zaid bin hubab da zaid dan hubab radiyallahu anhu ya dala da ta gaisu yace sami'tu annabiyyi sallallahu alaihi wasallam naji manzo Allah tsaya da mutala tabbata gaishe ya kula yana cewa man qala Allahumma salli ala Muhammadin duk wanda yace ya Allah kai salati amsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anzilu manzilal muqarrab indaka yawm alqiyama wajabat lahu shafaati da ya salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ko Allah ka sabkar da shi matsayi ka aje shi matsayin nan wanda yake abun kusantarwa zuwa gare ka ran tashi kiyama duk wanda ya hudu haka ceto na ya wajaba a gare shi inji manzo sallallahu alaihi wasallam wa annabi mas'ud radiyallahu anhu haka an karbo daga abdullahi dan mas'ud yadda na tabbata gare shi yana cewa wato shi ma ya karbo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa awlan nasi bi yawmil qiyamati aktharuhum alayhi salatun mafi cantantan mutane da ni ranar tashin kiyama su ne mafi yawan salati a gare ni kana so ka zama na annabi sallallahu alaihi wasallam kana so kai kowa kusur annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama naka to sai ka yawaita salati wanda yi ka yawaita salati yayi ka kusanci da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wani abi hurairah radiyallahu anhu haka an karbo daga sayyidina abu hurairah ya dala tabbata gare shi anhu sallallahu alaihi wasallam ya karbo daga manzo Allah tsiya da mutum Allah tabbata gare shi man salla alayhi fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma baqiya ismihi fi zalika alkitab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yi salati a gare ni a cikin wani abun rubutu littafi ne wani abu rubutu da ka rubuta sai kai salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akai yace mala'iku ba za su gushe suna nema ma mutumin nan gafara ba ma baqiya ismi fi zalika kitab matukar sunana ya wanzu akan wannan abu rubutu wa ana amir bin rabi'a radiyallahu anhu an karbo daga amir dan rabi'a yadda Allah ta bata gare shi yana cewa sami'tu annabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji man annabi ya da mutum Allah ta bata gare shi yana cewa man salla alayya salatan sallat alayhi almalaikatu ma salla alayya duk wanda ya salati a gare ni malaiku za su ta salati a gare shi matukar yana mai salati a gare ni falyuqallil min zalika abdun aw yuksir bawa in ya so ya karanta in ya so ya yawaita kai dai malaiku ba sun gushe suna yi wa salati ya matukar kana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati wa an ubay ibn ka'b radiyallahu anhu an karbo daga ubay dan ka'b aqra'u sahabati lil qur'ani kenan wanda yafi sahabbai dubaki daya karatun alqurani ko hadda alqurani kamar da yazo daga cikin tarwa ta mazarsu Abdullahi bin Ubay Ubay bin Ka'b ya lata mata gare shi kana yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza zahaba rub'ul layli qama manzo Allah ya da mun sallar tabata gare shi ya kasance in kaso daya cikin kaso hudu na dare ya tahi dare da zaka kasance kashi hudu to kashi na farko in ya tahi qama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aji ya tashi fa qala yana cewa ya ayyuhan nasu zkurullah ja'atir rajifatu tatu'u ar-radifa ya ku mutane ku ambaci Allah ja'atir rajifa busa ta farko ta rige ta zo mana nuni ne cewa ta kusan zuwa busa ta farko wanda aka yi ta shikenan kowa dole mai rai zai mutu tatu'u ar-radifa busa ta biyu tana bibiyanta ita ce ita ko wanda aka yi ta kowa zai tashi zakanin busa ta farko da ta biyu kamar da suke hadisi shekara 40 wannan tsankanin Allah zai ta wa kansa kirari yana cewa liman mulkul yawm yau mulki kam nawa ne ne ba mai amsa masa sai shi ya amsa masa zatin sa sai lillahi alwahid alqahar koko halishe na halin halittan shurukin da suka yi shine amsan cewa lillahi alwahid alqahar mulki na duk baki ɗaya na Allah ne wanda yake makadaici kuma rinjayi daman tun gabanin wannan ma kowane lokaci mulki baki ɗaya na Allah ne makadaici marinjayi amma akwai wanda yake tsammani shi ma cewa ya mallaki wani abu banda wannan lokacin shine jahatir rajifa ta zabawar radifa busa ta farko ta riga ta zo ta biyun tana bibiyarta koko haka dai ma'anan nashi yake ja almautu bima fihi mutuwa ta riga ta zo da abin da ke tattare ita na daga sakaratul mauti da abin da aka sani magagin mutuwa da sauransu mutuwa ta riga ta zo saboda duk wanda ana ta duk kullum sun zai kafir mauti kuma duk wanda kowa ma mutuwa zai ta riga ta zo da abin da aka sama rana kace shikenan kawo ma yazo ya wuce to kowa da rana tashi kowane lokaci kuma kowane kana ƙara kwana kana ƙara kusanta ajalin naka fa qala ubay bin kab sai ubay dan kab yace ya rasulullah ya maiki Allah inni uksiru salata alayka ni ina yawaita salati a gare ka fa kam aj'alu laka min salati nawa zan sanya a gare ka na daga salati na lokutan da nake iba ina addu'o'i to lokaci ya kamata in iban ma na salati ina so ni da mai ina yawaita salati ina so rika yawaita salati gare ka wannan lokaci ya kamata in iba cikin lokuta na addu'o'in da nake yi manzala su kala ma shi ita sai manzala sai yace mai abinda kaso kala rubu sai ce to zan doki kashi daya cikin hudu kala ma shi ita wa in zitta fa huwa khairu manzala su sallama yace abinda kaso dai amma in ka kara shi shi alheri kala sulus sai ce to zan sa kaso daya cikin uku kala ma shi ita wa in zitta fa huwa khairu manzala sallallahu alaihi wasallam yace mai abinda kaso dai in ka kara kuma shi yayi alheri kala mis sai ce to rabi zan sanya rabi kala ma shi ita wa in zitta fa huwa khairu yace abinda kaso in ka kara shi yayi zama alheri kala sulusain sai ce to zan sa kaso biyu cikin kashi uku kala manzala sallallahu alaihi wasallam sai ce ma shi ita wa in zitta fa huwa khairu abinda kaso dai amma in ka kara shi alheri hala ya rasulullahi fa aj'alu salati kullu halak yace ya ma'aiki Allah to zan sanya salati na baki daya a gare ka wala duk lokacin addu'o'i na baki daya kawai zan shigar da su cikin salati ne kawai gare ka baki daya kala izan tukfa wa yughfaru dhanbuk manzala sallallahu alaihi wasallam sai ce kenan za a yi sama kuma za a gafarta ma zanubanka za a yi sama duk daga komai ma wata riwaya ta zo idan tukfa hammaka da wazza da fata idan tukfa hammak akwai izan yukfa hammuka izan yukfa hammuka da darmi amma shi da yu ake cewa ba mai kudin tukfa shi da shi tukfa hammuka ya zama na'ibul fa'il shine kafin na mukhatab tukfa anta hammuka sai zama shine maf'uli na biyu sama ka sai mai sadisi sai mai wasu sama amma in kuma da kace kawai izan yukfa hammuka hammu shi kine shi na'ibul fa'il kenan kawai za a isan ma duk wata damuwarka bai ku fara zambuka kuma ayahi ma zulumanka shi duk wani damuwa musamman abinda mutum yayi damuwa da shi nan duk wani abubuwa duk bukatun ka sa su damuwarka da duk ta duniya lahira nan ka gafarta ma shikenan to duk abin da kake nema za ka samu malama suka ce wannan kamar nuni ne na zuwa hadisi kudusi da yake cewa man shagalahu zikri an mas'alati a'taytuhu afdala mimma u'ti as-sa'ilin duk wanda ambato na ya shigaltar da shi daga roƙona to ni ko zan bashi abinda yayi abinda nake ba masu roƙon nawa to shi wannan duka lokutan shi yace zai shiga lokutan da zai tsaya ya roƙi wani abu duka ya shiga kawai salati zai wa annabi sunu baki daya to haka irin wanda ya shigaltar da lokaci ne da zikiri to shi ko dole wanda yake haka ya shigaltar da lokacin shi da ambaton Allah bai ma samu lokacin da zai roƙa ma kanshi wani abu ba to Allah zai bashi abinda bai ba masu tsaya su roƙan ba wa ana bi tala an karbo daga Abu Tala radiyallahu anhu da ta bata gare shi yace dakhaltu ala annabi sallallahu alaihi wasallam na shiga wurin annabi sai ya damu ta Allah ta bata gare shi fara'aitu min bishrihi wa talaqatihi ma lam arahu qat sai naga daga farin cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sakin huskansa abinda ban taba gani ba da dai masalatu sai na tambaye sa fa kala sai yace wa ma yamna'ani wa qad kharaja jibrilu anifan فأتاني ببشارة من ربي عز وجل ita me zai hana ni haka alhali kuwa da hazunnan malaika jibril ya fita daga inda ke daga wuri na ya zo mini daga bishara daga wurin ubangiji na mai girma da buwaya inna allah ta'ala ba'azani ilayka ubashiruka annahu laysa ahadun min ummatika yusalli alayka illa sallallahu alayhi wa malaikatuhu biha asharan ya zo malaika jibril yana bada bishara yana cewa sani dai Allah madaukakin sarki ya aiko ni zuwa gare ka yana wato ubashiruka ya aiko ni zuwa gare ka in baka bishara annahu laysa ahadun cewa babu wani mutum daya daga al'ummarka da zai yi salati a gare ka face sai Allah ya yi salati a gare shi hakan nan mala'ikunsa sun yi salati da wannan salatin guda ɗaya da kai ko wanda ya suma guda goma duk mala'ikun Allah waye san adadin mala'ikun Allah in ba Allah ba wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu duk mala'iku salati ɗaya in kai duk mala'iku su ma salati goma goma wa ni Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu wa radiyallahu anhuma Jabir an karbo daga Jabir kuma na Abdullah idan Allah ta bata gare su shi da mahaifinsa قال ياتي قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ثبت غيره ياتي من قال هي اسم النداء وند ياتي عند يكي جين كيران صلى اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آتي محمد الوسيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامه وند يود wannan addan yana mai cewa ya Allah ubangijin wannan kiran wannan addu'an koko wannan kiran da ake kiran sallan wanda yake cikakka da sallah wanda take abin tsayedawa ko tabbatata ka baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasila da fadila ita wasila nan kamar da aka yi bayanin nan dazu ita sananna ce matsayi ne wanda babu wanda zai samu sai mutum guda ta fadilan nan kuma an ce akwai umumi gare ta wata faralaci da wadda ta gama tana da umumi wa ba'su maqaman mahmudan kuma ka tashe shi maqami wanda yake abin yabo allazi wa'atahu wanda kai masa alƙawari duk wanda ya hudu wannan addu'an bayan ya ji kiran sallah hallat lahu shafa'ati yawmul qiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ceto na ya wajaba a gare shi ran tashin kiyama wa an sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu an karbo daga sa'd ibn abi waqqas idan Allah ta bata gare shi yana cewa man qalahi ne yasma'ul mu'adhdhina duk wanda ya fada yayin da yake jin mai kiran sallah yace bayan ya ji mai kiran sallah ya kiran sallah sai yace wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina ufir lahu duk wanda ya hadu wannan bayan mai kiran sallah ya yi da kiran sallah sai kace wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ni ma kuma ina shaida cewa ba ambata da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai yake la sharika lahu bai da abokin tarayya wa anna muhammadan kuma cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu bawan sa ne kuma manzan sa ne raditu billahi rabban na yarda da Allah ubangiji wa bi muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma na yarda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo wa bil islam dina kuma na yarda da musulunci addini mutum ya hudu wannan gufira lahu za a gafarta masa wa rawa ibn wahb haka nan dan wahb ya rawaito ya zalata mata gare shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya da mutum Allah sabata gare shi kala yace man sallama alayya ashiran duk wanda ya kai gaisuwa gare ni yayin sallama har so 10 fa ka annama a taka raqabatan to tamkar ya enta baiwa ne ya enta wuyaye ne wa fi ba'd al athar a cikin sashen hadisi kuma ababan rawaitawa la yaridanna alayya aqwam wa an su mutane za su zo mani ma a'rifuhum bana sanin su illa bi kasrati salati ma alayya sai da yawan salatin su yawan yawaita salati su alayya a gare ni za su gangaro zuwa gare ni tabbata alkausara za su zuwa gare ni jima zalla sallam kawai da zan sanin su ne saboda na san su saboda yawaita salati da suke gare ni wa fi akhar a cikin hadisi kuma daban inna anjaakum yawmal qiyamati min ahwaliha wa mawaqinha aktharukum alayya salatan ku sani cewa mafi tsiran mutane daga gare ku mafi tsiran ku a ran tashin kiyama daga tsoro a wato tsoron da ke akwai cikin ita ahwal ne ran tashin kiyama tana tare da ahwalu ababan masu safi rigici da tsoro sosai to wanda zai yi kowa tsira daga wannan tsoron nata kuma wa mawatin ha da kuma wurarenta tashi kiyama akwai wurare na tada hankali sosai da lokacin da ake lokacin za a ba kowa littafin shi to mutum aka ce lokacin da mutum ke manta da komi da kowa ina cikin wannan lokacin wai shi littafin za a ba ta hannun dama za a ba shi ko ta hannun hagu da lokacin ketar siradi da duk sai wannan da abubuwa dai su ne mawatsi ne ha wuraren ta na tashin kiyama ga sunan aktaru kuma alayya salatan to wanda zai yi kowa tsira daga waɗannan shine wanda ya fi ku yin salati a gare ni jama'a Allah sallallahu alaihi wasallam wa Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu an karbo daga sayyidina Abubakar Siddiq da Allah ta bata gare shi yana cewa as-salatu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam amhaqu liz-dhunubi min al-ma'i al-barid lin-nar salati wa annabi ya da amincin Allah sabata gare shi shine mafi shahe zunubi daga ruwa mai sanyi akan wuta ita wuta ana zamanin duka ruwa ma suna kashe wuta to amma ba kamar ruwa masu sanyi ba ruwa masu sanyi ana so a kashe wuta ruwa masu sanyi sun yi tasiri in mutum ya yi katari ma ya ji irin wannan masu yan kwana-kwana in ka ji ruwan da suke kashe wuta in aka suka watsa ma ruwan wannan ruwan ka suka samu mutum sai mutum ya abin nan ruwa ne masu tsananin sanyi to ruwan sun yi tasiri a wajen kashe wuta to yanda salatin Allah zan ke shahin zunubi wane wannan ruwan masu sanyi wajen kashe wuta wa salamu alayhi afdalu min itqir riqabi kuma sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi daga yanta wuyaye itqir riqabi shi yafi daga yanta wuyaye koko bayi shi ko yanta bayin nan farlace da shi ace duk wanda ya yanta bawa kamar ya yanta kanshi daga wuta ne da a ce la kadar Allah mutum an kadara shi dan wuta ne in ya sayi bawa ya yanta shi kamar ya yanta kanshi daga huta ne wannan ce farala ta yanta bawa to wannan shi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam a faralarsa kenan sannan sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai na Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu yace yayi yanta bayi ma alhamdulillah zamu tsaya nan in Allah ya kai mu sai mu tashi al-fasl as-sadis zammu man lam yusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ismuhu wanda ke bayani zai mana bayani akan zargin wanda baya salati annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma irin laifinsa girman laifinsa shine abin da fasali ne gaba zai karantar da mu insha Allah dan zamu dakata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatilima wa ala fatilima sabaka nasiru lati bilati wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali ya qadiru ya allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.